أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دمار مسلمي منا قارو غوديا غا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي cikin ikonsa da kaddara wasa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka, lokaci na tsakanin sallar magriba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau muna 11 ga watan Zulqa'da ko Zulqa'da. Hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1445, wanda ya daidai da 19 ga watan 5 na shekara 2024 miladiya. To alhamdulillah, bayan sallah, bayan hutun dogon hutun sallah ba samu ba sai yau, da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadodinmu. Allah ya ba mu alherin da ke ciki gaba ki daya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana ƴaƴanmu, ya daidaita mana su, ya dora su akan tafarki madaidaici, ya sanya su ne jagori na gaba na ƙwarai. To, mun fara ba sabon babi shine babul hajji wal umra. Mun yi darasi guda ɗaya, babi da yake bayani akan hajji da umra. Mun yi darasi guda ɗaya, aka shiga hutu na azumi, kuma ba a samu ci gaba sai yau insha Allah, saboda larurori da uzurori da suka biyo baya. Idan ba a manta ba, dan tunatarwa, mun yi bayani akan darasin da ya gabata, me matsayin hukuncin aikin haji, sa'annan kuma aikin haji ba haka ake yin shi kai tsaye ba, akwai ka'idodinsa, sharuddansa, rukunansa, faralinsa, sunnoninsa da sauransu. Na farko, tukwa miƙati wurin niyya. Mun karanto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da miƙati, inda ya kamata a yi niyya a yi harami da dukkan waɗancan sasanni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani miƙatin ahli Sham da Misra da Magharib, aka ce shine juhuba. Haka kuma miƙatin mutanen Madina, su kuma Zulhulaifa. To, saboda haka, idan kai ba ɗan Madina ne amma da aka yi katari sai aka tashi, tashin farko sai aka yi tare da ku a Madina, to kaga wanda kaka ce a to ai mu an ce miƙatin mu guri kaza ne, bari sai na sake dawowa gurin. A'a, yanzu kuma kun zama 'yan Madina, in ku taso yanzu da ku da 'yan Madina sai ku yi miƙati guda ɗaya.
dan da yawa wasu da an doke su daga garin su musallin muqaddara nan da an kwace ku daga yamai in yan farko farkon nan to direct jama'a na tafiya da ku ziyara Madina to saboda haka waɗanda suka je aka suka sauka a Madina to ba sai sun dawo asalin miƙati nasu ba kawai sai su harami a miƙatin mutanen Madina kamar mutanen Madina ne shikenan sai a taho Makka
haka mutanen miƙatin mutanen Iraki shine manzo Allah ce za ta yi kako mutanen Yaman su kuma wanda suka fito daga Yaman su kuma wani guri da ake ce mishi Yalamlam su kuma mutanen Najd akwai wani guri da ake ce mishi Karnin Manazil su ma idan sun zo a nan ne za su yi miƙati to haka ma ko da mutum wata tafiya ta kama shi to bari in biyo ta guri kaza amma daga can Makka zai to duk inda ka je to in ka biyo ta gurin to miƙatin mutanen gurin ta anan zaka yi harama saboda haka kenan aikin haji yana da gurin da ake miƙati ake harami kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana innamal a'malu binniyat dukkan wani aiki na ibada da mutum zai yi sakamakon abinda zai biyo baya mana lada ko rishin lada yana ta'allake da niyya niyyar idan ta kasance kyakkyawa sai sakamako ya zo kyakkyawa idan niyya ta zama mummuna wa iyazu billah to sakamako shi ma sai baci sai zama mummuna kenan saboda haka ayyukan ibada akwai guraren da ake yin miƙati wannan ta dan tunatarwa ne akan darasin da muka yi na baya kuma aka ce mai aikin haji da umara yana yin harami a ƙarshen sallar farali ko ta nafila ma'ana kenan bayan an yi haramin to yanzu ana so in lokacin sallar farali ne to kana gama sallar farali sai kai harami in kuma ba lokacin da ko zo ba lokacin sallar farali bane ba to ana so to kuma sai kai nafila kai da raka'a biyu nafila sai ayi harami daga lokacin da aka yi harami to kuma sai a kwashi talbiya talbiya ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to a lokacin kuma sai mutum yayi niyya abin da yayi niyya na aikin haji ko na umra amma kafin nan dole sai an yi wanka an tube dukkan wani tufafi da mutum duk tufafin da tele ya hau ya dinka da keke to saboda haka sai a cire shi kenan saboda haka a cire riga wando har fant mana slip ba a bari yanzu wannan haramin guda biyu wanda za ku kulla to shi ake so shi san ya yi wajen kulla haramin ma ana so mutum ya koya da yawa kaga wannan mutanen mu ba mu saba namiji bai saba tsaura mai zane ba mai yafi ba to saboda haka abun sai ba da wahala ko wajen zama ma ga saba bacewa mutum ya dake kafa da sauransu to kaga dole sai wani abu ne sai mutum yayi kokarin sabawa ana yi kuma sai ga mutum ya bace sai a ce wa da malaka da zaman ka to saboda haka ga shi kanshi haramin in baka iya kulla shi ba kana tafiya sai sulubi to kaga duk irin waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwa da ake kokarin a koya da sauransu tunda duka duk wani abu ko singulate ba a sawa duka duk wani abu su kaji waɗannan su ne zaka dinga rayuwa da su to saboda haka ayi wanka ayi harami sa kama hanya a shiga garin Makka to tun daga inda aka yi haramin nan to daga nan an fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to haka za a yi ta yi a yi ta yi ta inda ka ana yi ana yi ana yi har sai a yi so garin Makka da an shigo garin Makka an zo harami to sai a tsaye da talbiya yanzu kuma sai a je a yi dawafi a yi sa'ayi da sauransu to waɗannan kaɗan ɗan resume in darasin da muka karanta a baya to yanzu kenan dama mun zo kaf an yi harami an tafi an shigo garin Makka to yanzu kuma me za a yi to shine inda darasin zamu tashi insha Allah to malam sai yace wa yustahabu an yadkhula makkata min kida'i thaniya allati bi'ala makkata wa iza kharaja kharaja min kuda wa in lam yaf'al fil wajhaini fala kharaja ko ai gurin ko wa yustahabu ana so ga alhaji ko me ya aikin haji da umara an yadkhula makkata min kida'is saniya allati bi'ala makka in zai shiga makka to ana so ka shiga ta kida'is saniya wani guri ne da ake ce mishi kida'us saniya wata kofa kamar da ka san da da dukkan rukan mutane duk suna da kofofi ko wannan gari namu da magaram da kofofi a rufe ki in magarba ta yi war haka ne ko an rufe shikenan um ko ba ko yazo sai dai kwana akwai ina ji akwai dan daki da ake a wajen sai dai ka kwana a nan gurin saboda yanayin da gari a kewaye ki da kofar shi kuma da sarkin kofa shine zuwa yana sarkin kofa garu saboda haka sai an bude in safiya ya fara taima sai lokacin budewa yayi tukun a bude tukun ɗan kasuwa su shigo baki su shiga da sauransu daman da dare ya maka to aka zo a rufe gari shikenan to haka garin Makka yana da kofofi shi ma akwai to ana so mutum ya shigo ta kida'is saniya domin mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi sahabbai ma haka suka yi a bayan shi kuma in san samu ne ana so mutum ya shigo da rana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya shigo da rana idan mutum ya shigo garin kafin rana ta fito to ba a yin dawafi domin shi ma sharadin dawafi sharadin sallah ne ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah kafin yawa lokacin da aka haka hani na sallah to haka inda ka shigo da zaka shigo garin Makka wannan lokacin to bai halatta ka yi dawafi domin duk hukuncin dawafi da shi da sallah duk ɗaya ne sai da tsarki ake sallah sai da tsarki ake dawafi abinda yake karya sallah kuma yana karya dawafi ina ba ta fahimta sai he hukuncin ya zo daya saboda haka sai mutum ya bari har lokacin da ya halatta yayi in kuma har ya mutum yayi dawafin to saboda haka to ba zai yi nafila ba har sai rana ta fito ta daga saboda haka lokacin nafila yayi haka ma kuma ana so ga mace idan ta zo da rana ita ma ta shirkin ta yin dawafi zuwa lere haka za yake ta iza kharaza wa iza kharaja haka kuma idan mutum zai fita daga Makka kharaja min kuda to ana so mutum ya fita ta kudan shi ma wani guri kofa ce da ake ce mata kuda can kida'is saniya nan kuma kuda saboda haka mutum ya dawo ta kuda shi kuma wani guri ne kasan Makka can shi sama Makka ne kuma a ce ta sama da ta kasa to in zaka shigo ka shigo Makka ta sama in zaka fita to ka fita kuma ta kasa haka ake so wannan duk abubuwa ma'ana idan mutum ya aikata waɗannan abubuwa ya ƙara ma kansa lada ma'ana daɗi da kan daɗi ma'ana kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ina fata an fahimta amma ba wajibi ne ba wakilas bane ba idan mutum ya saba a to ya saba shari'a addu'a waɗannan ana faɗa maka gurare masu daraja masu falala masu ƙarin lada eh mustahabi barakallahu fiku
tunda can mutum farko ma ta yi wa istahabu ana so ne ina fata an fahimta kenan kada mutum ya zafa ba abun ya ce a to kaza da kaza da sauransu a ko kuma ya je bai yi ba ya sa kanshi damuwa ce to a an ci ayi kaza a tun har ba samu ba fa ni ma Allah ya sani wala kharaja yace wa illam ya gashi ma mala ya kawo shi wa illam yaf'al fil wajhaini fala kharaja idan mutum bai samu ya aikata waɗannan abubuwa guda biyu ba ya shigo ta sana'ul ulya ya fita kuma ta kuda to la kharaja babu wani laifi ba kai laifin kwani ba aikin hajjin ka yana nan ladan ka kuma yana nan
saboda haka babu zunubi babu zancen kuma ka bada hadaya a ce sai ka yanka dabba domin baka bar wani abu da yake wajibi ba qala imam malik rahimahullah imam malik Allah ya kara masa yarda yace ai kun ga can yace qala ni ko ana ku qala yace ko mana wanda yayi fadan imam malik ne Allah ya kara masa yarda yace fa iza da khala makkata ma'ana idan mai aikin haji da umara ya shiga makka falyadkhul almasjidil haram abinda ake so farko ka fara gauga ka shiga masallacin Allah mai alhurma ma'ana ka shiga harami wajen Ka'aba kada ka ce a'a to yanzu ai mun shigo garin Makka ci to ai shikenan ai mun yi magana da wata babata ai mun yi magana da wani abokina ya ce zai tarye ni bare sai na fara zuwa ta gidansa a'a ba wannan shi ya kaka ba ina ba ta fahimta ma'ana koda ka san wani ko kuma dan gari ne ma ci to bari mun fara zuwa ta a'a abinda ake so da kai abinda ya kaka damu wannan shi ne ka fara zuwa harami ka je ka gaida ubangijinka ka je ka gana da ubangijinka shine abinda imam malik Allah kara masa yarda ke cha wa mustahsanu an yadkhula min bab bani shayba fa yastalim al hajar al aswad fa mustahsan abinda aka bi so an yadkhula min bab bani shayba mutum ya fara shiga ta babu bani shayba to shi kanshi idan wannan garin Makka ne can kofa akwai sana'al ulya akwai kuda akwai kida'i saniya akwai kuda ina ba ta ku fahimta kofofin garin gabaki daya to yanzu ka shigo garin Makka me ake so ka fara zuwa wajen harami to in ka je wajen harami to shi ma haramin kanshi a kewaye yake yana da kofofi yanzu kuma ake nan ana bayani ne da kofofin harami to in aka so aka ce an yadkhula min babu bani shayba akwai wata kofa da ake ce mata babu bani shayba kofar bani shayba to an fi so ka je ta can amma yanzu an fi ce mu an fi sanin ta ake mata babu salam yanzu ba za ka samu an sa babu bani shayba ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sunan gurin babu bani shayba kofar zuriyar bani shayba kun fahimta to yanzu amma an canza mata suna ta kuma babu salam to yanzu in ka san samu ne kana iya tambaya ka ce ina babu salam to sai ka shiga harami ta babu salam me ya sanya duk kwadayin lada ne duk ku da kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ka samu wannan lada na sunna domin Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana domin sahabbai yana daga cikin falalas da fifiko da suka samu shine duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zaga mutun yana bin sawu manzo Allah inda manzo Allah ya taka shi ma so yake taka sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta to wannan shine kwadayin lada ka zo kan lada ka ƙara kan lada shi ma ba tilas bane ba ba wajibi bane ba mustahabbi ne to saboda haka saboda manzo Allah shi ma da yazo shiga ta babu bani shayba ya shigo wannan kofa da ake ce mata yanzu babu salam to shi yasa ake so duk ana kwadaitar da kai kai ma in san samu ne in ka je samu kai haka saboda haka da ka shiga kuma sai kasance farkon abu manufarka farkon ninka shine dawafi da ka gama dawafi saboda haka sai ka je wajen rukunul aswad ka sallaka sumbace shi hajar al aswad shine rukunul aswad wasu suna ce mishi hajar al aswad ma'ana bakin dutse
shine inda aglabiya malam Bahaushe ke ta wajen shan nono. An saba an fi sani da yanzu yara ba sanar da ake ta wajen shan nono. To ma'ana wannan Hajar al-Aswad din nan ne ake so mutun ya je sunbace shi in san samu ne mutun inda yadda hali babu kokowa babu turmusu to mutun ya sa bakin sa ya sunbace abu. In kuma babu hali to mutun ya dora hannunsa ya sunbanta. Ko ya tsawar sasanda ya sunbanta. In haka mata gagara to sai mutun ya daga hannunsa daga can kawai sai yayi. Kuma wannan shi ma ba wajibi bane ba. Kun ga Sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda da yazo ya sunbace shi. Yace na san dutse ne kai ba komai ba. Baka cutarwa baka amfanarwa. Yace wallahi in ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunbace shi kuma ya umarni ba yace ni ma da ban sunbace ka ba. Kenan saboda kada mutun ya doki watan tunani na musamman ko wata falala ta musamman. Ba ko wata bauta ta musamman. Barakallahu shine abin ne. A'a wannan yana daga cikin sunna ka in ka samu kai in baka samu ba kada ka zo kana gosulo ana rumuzi kana ture mutane a wannan gurin ba ai domin Allah subhanahu wataala ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Duk wanda yake aikin haji babu rafas babu batsa babu zagayya babu fadin bakar magana babu habaici babu kokoyi ba wala kusuka babu fasikanci wala jidala kai Allah ce hatta gardama gardama ma ba a so ai. To kaga wa iyazu billahi mutun ya je aikin haji yayi gardama kaga abu bai dadi ba Allah ne ya hana. To saboda haka mustahasan an yadkhulu min babi bani shabab fayastalima al-hajar al-aswad saboda haka mutun ya shigo ta babu bani sheba da yazo ya sunbace Hajar al-Aswad bi fihi da bakinka shine bi fihi wannan nan kamar a ce bi fammihi ina ba da kun gane kenan bi fihi da bakinsa in kadara in har hakan ta faru mana in har mutun zai yin haka wa illa idan kuma mutum bai sai iya ba kenan wa illa mai kadira ala sila idan mutum bai sai iya sunbata sa da baki ba wada ayadahu alaihi yanzu ayin abinda ake so sai ka dora hannunka akan wannan Hajar al-Aswad bakin dutse ko kuma inda malam Bahaushe yake ce mishi gurin shan nono summa wada'aha ala fihi min ghairi takbili sa'annan sai mutum ya dora akan bakinsa ka dora hannun a bisa dutsen kuma sai mutum ya dora a bakinsa haka min gari ta kabilin amma ba tare da mutum ya sunbata ba kada mu ce a'a kawai ka dora bakinka kenan shine abin da sun shine mana ba tare da sauci ya zo ba ka ce in kai haka kai ne a kawai haka da bakinka ka dora bakinka ka sunbata mana ba tare da anji ba sunbantar ba a so a ji wannan karin ma inna ina ba ta bayyana shine ce min gari ta kabili sautin ne ba a so yana ka dora ka sunba ka baki ka summa yanzu summa ya dufa yanzu mutum bayan ya gama sunbatar Hajar al-Aswad to yanzu kuma sai ka fara dawafi shine ake cewa dawaful qudum dawafin isawa ko maraba da zuwa shine tsawawun barka da zuwa dawafi dawaful qudum to shi wannan dawafi wajibi ne akan dukkan wanda ya harami sawa'un daga a cikin mutanen makka ne ko wani mutanen makka ina ba ta fahimta amma inda mutum zai yi harami a cikin makka to shi anan ba sai yayi ba saboda haka shine ake cewa dawaful qudum kenan duk bakon da yaje shine sai fara wannan dawaful qudumi walbaitu an yasarihi sabata adawafi
to in zaka yi a lokacin sai ka sa ɗakin Allah shine Ka'aba ane sari sai ka sa ta a hagu inka kenan alal misali da ka zo daidan Hajarul Aswad kana ake farawa kenan babu goga babu turmutsutso sai ka zo ka sumbanta da ka sumbanta yanzu Ka'aba tana hagu inka to haka zaka fara sai ka kewayo kada mutum a ya fara ta haka a Ka'abar kenan in ka zo daman daidai haka kenan daman kan kwai shi wannan Hajar Aswad kan yana kan kwai in Ka'aba ne kenan kana sumbanta shi to sai ka buna kenan sai ka fara jewa kaje ka dawo uku har so bakwai shine sab'ata adwafi ko kuma wani guri zaka ga sab'ata ashwadi duk daya ne da ashwadi da asubarin duk daya ne ina ba ta fahimta salasatan hababan thumma arba'ata mashiyan to idan ka fara wannan dawafin uku zaka yi su hababan ma'ana sarsarfa me sarsarfa ita ba gudu ba ita ba tafiya ba ita kuma ba gudu ba kenan sauri uku na haka zaka yi su da sauri ma'ana ka duba kamar isha kuma ne ka nuna an zo da karfi asalin tarihin sa shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sun yi hijira daga Makka suka tafi Madina saboda an matsa musu a nan Makka an hana su ibada to da suka tafi Makka suka koma Madina lokacin da yayi da suka dawo aikin haji sai kafirin Quraysha suke zumban su suna cewa ku dibo su duk sun rami ɗan yunwa ne kaza kaza suna yin su shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanar da sahabbai cewa wannan dawafi da za'a yi ukun farko ayi su da karfi mana da sauri da wannan sarsarfa domin kafire su su san ku ba kan wallasa ne ba har yanzu akwai karfin akwai lafiya eh kada su gansu haka lange ne mai kamar hannu ba yawa to shine kun ga daga nan kawai zama sunna kenan in aka zo ukun farko sai ayi sarsarfa shine gudu sauri wa arba'ata sun arba'ata mashiyan yanzu idan kai uku a wannan sarsarfa hudun kuma sai ayi su ana tafiya su kuma da tafiya ake sai a gama hudun da tafiya kenan in ka hada uku da hudu nawa bakwai wa yastalima kullama marra bihi kama zakarna wa yukabbir to saboda haka duk lokacin da kazo kake wajen Hajarul Aswad in dai da hali to sai ka sake sumbata shi sai ka buci in babu halin sumbata sai ka dora hannunka ka buci in babu ma halin haka in kazo kawai daga hannunka shikenan duk lokacin da kazo sai ka buce sai ka dora shine wajibu sunna wale dawab min haisu huwa sawa'un kana rukunan aw wajiban aw manduban wajiban wasunnan wa mustahab saboda haka ammal wajibatihi fasitt alwajib alawwal shara'id as-salati min taharatayhi al-hadasi wal-khabasi wa satr al-awrati wannan mallam yana ƙara mana bayani akan shi dawafi yana da wajibi yana da sunnoni yana da mustahabbai yace wajiban dawafi sune guda shidda wajibi na farko shine ce shara'idus sala shine dukkan sharuɗan sallah yanda sallah take sharuɗa to haka shi ma dawafin ne yana da wannan sharuɗa min daharatay hadas shine na tsarki na hadasi da tsarki na khabasi wa sitratul awrati da sitrce al'aura walau ahadasa fi asna'ihi tatahara wa btada'a da mutun yana cikin dawafi sai tsarkin sa ya warware arwala sai ta warware to sai ka koma ka sake arwala wa btada'a kuma sai ka zo ka sake sabo
wala yabni alal mashhuri, mutum ba zai yi ne a kai ba, nan sun dan bambanta. Manzance mabayani mutum ba zai gina ba, kace to nayi uku yanzu naje nayo arwala in nazo in dora ka uku a sakewa zakai. Sai dai akwai bambanci shi da sallah, shi an halatta yin sallah yin magana kai, bambancin da wafi da sallah. Ita a sallah kun ga ba a magana, to amma kana da wafi kana iya yin magana kun hadu da mutum kai wa da assalamu alaikum wa alaikum ana tafi ana sallama ko ana gaisawa. Lima saha min qawli sallallahu alaihi wa sallama ad-dawabu hawla al-baiti misl salati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallama illa bi khair. Manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dawafi a gurin Ka'aba ko a gurin dakin Allah misl salati daidai yake da sallah. Sharudan dawafi sharudan sallah illa annakum tatakallamuna fi kaw bambancin dawafi da sallah bambanci guri daya shine a dawafi kana iya magana, a sallah kuma ba saka iya magana ba. Shine ce illa annakum tatakallamuna fihi, sai dai kawai shi a cikin dawafi ya halatta zaku iya yin magana. Faman takallama fihi fala yatakallama illa bil khair, to saboda haka duk wanda yayi magana a cikin dawafi, kana dawafi kana magana, to kanka fadi wata magana marar kyau ko ku yi gulma, kana dawafi kuna dawafi kuna gulma, ko kana dawafi kana fadin maganganu marar kyau, to saboda haka fala takallama illa bil khair. Ci muzalla ce kada mutun ya fadi komai sai alheri. Wajibi na biyu an ya kuna dawafi dakhilal masjid, dawafin kuma ya kasance a cikin masallaci ne. Na uku ja'alal bayti ala yasari, mutum ya sanya Ka'aba a bangaren hagun insa, kenan ta bangare dama zaka fara juyawa, shine can makaranta a baya, shine ya kasance Ka'aba tana hagu inka, shine wal baiti sharifa ala yasari. Walau ja'alahu ala yaminihi lam yasih dawafu wa lazimatu al-i'ada, malai yake cewa da mutun zai sanya, ina ƙara bayani ne akan wannan ba wannan, da mutun zai sanya Ka'aba a damarsa ya fara, to dawafin bai yi ba, walizat walazimatu al-i'ada, sai mutun ya saki. Wayan baki an ya haɓaɓa inda ibtida'i dawaf fa yaqifa qabla rukun bi qalilin bi haythu yakun al-hajar an yamin mawqifi, saboda haka ana so mutun ya tsaya daidai rukuni wajen farawa, sa'an kuma ya kasance al-hajar an yamin, ma'ana hajar al-aswad yana damarsa. Na hudu an ya dufa sabata a dawafi, shine mutum yayi da dawafi so bakwai, shine mutum yayi dawafi so bakwai. Na biyar al-muwalat, yayi su a jere, walau nasiya shaudan wa zakara bil qurbi wa lam yantaqid wudu'ahu ada ilayhi bil qurb, da mutum zai dan yanke, mutum ya manta yayi shidda sai manta yake tsammanin bakwai ne, sai daga baya tuna, to matukar bai yi nisa ba sai ya dawo ya jona ba sai ya sake ba. Na shidda an yarka arkataini akbai, shine mutum yayi nafila raka'a biyu bayan ya gama dawafi, to waɗannan su ne wajiban dawafi guda shidda. Amma sunnoninsa guda hudu, na farko shine ar-ramal,
sassarfa shine da yace salasata khababan shine guda uku nan a yi sassarfa sunna ne shine ar-ramul wa huwa al-harwala dalili kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yayi haka nabiyu addu'a wa huwa ghayr mahdud sunna ta bi ta dawabi shine kana dawabi kai addu'a kana addu'a duk wannan tafiya da kake kana addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati addu'ai kuma ba a kiyaye ba a ki wannan ba iyakance maka ba duk wata bukatocinka kana yin dawafin nan kana ta fada wa Allah ba shi yasan ya an san samu ne kafin mutun ya je aiki mutun ya yi guzurin addu'o'i eh masu kaifi mutun ya je roko a roko ma kai a roko ma ya jikoki iyalai duka baki da da ƴan uwa da danki kware guri ne gurin amsawa ne mutun ya yi guzurin addu'o'i to musamman amin musamman ana dawafin nan addu'o'i ake so duk tafiya kai kana da na uku istilamul hajar al-aswad yana da cikin sunna shine sunbatar hajar al-aswad sunna ne ba tilas bane ba wajibi bane ba na hudu istilamul rukunul yamani saboda haka shine kuma mutun ya sunbaci na hudu ya sunbaci rukunul yamani banda rukunul aswad ma'ana hajar al-aswad to akwai kuma wani dan gefen can akwai rukunul yamani shi zaka ga ma akwai wani shar'in bamsani yanzu ko akwai shi suna fadi akwai wani layi tsanwa zaka ganshi shar ya tafi tun daga cikin ya tafi gurin akwai shi ko ko sun huta shi an ce yanzu ko kuma wani sabon wata wuta ce aka yi tsanwa eh a wajen rukunul yamani eh rukunul yamani akwai wata alama eh tsanwa wuta din yawwa to kuma shi duk akwai alamomi da suka sa a gurin to saboda haka ana so duk mutun yazo yayi ta'addu'a a waɗannan gurare wa yastaslimu kullama marra bihi kama zakarna wa yakbir wala yastaslimu rukunul yamani bihi to saboda haka aka ce to duk lokacin da mutun yazo wajen hajar al-aswad inda hali ya sumbance shi in babu hali ya dora hannunsa akai in babu ya daga hannunsa kawai ya fice sai mutun yayi kabbara cin daddare ko lokacin da kazo sai kai kabbara Allahu akbar sai ka fice wala yastalimu rukunul yamani bihi amma anan shi rukunul yamani shi ma wani angle ne daga cikin Ka'aba shi rukunul yamani to saboda haka shi kuma ba a sharanta ba mutun ya sumbance shi a hajar al-aswad ko ake sumbanta walakin biyadihi summa yad'uha ala fihi min ghairi takbir to sai dai mutun yana iya dafa shi da hannunsa ko ya daga hannunsa fa iza tamma dawafuhu raka'a indal maqam to yanzu idan mutun ya gama dawafi ba a ce guda bakwai ba uku kai sarfa hudu kuma kai su da tafiya kenan ka hada uku da hudu ya zama bakwai to yanzu da ka gama wannan dawafi bakwai to raka'a indal bayi indal maqam yanzu sai ka zo wani guri da ake ce mishi maqamu ibrahim shi ma yana nan dan angle ne dan gefe da Ka'aba akwai dan distance a tsakanin su ko to saboda haka sai ka zo dai dan gurin sai kai raka'a guda biyu nafila raka'a biyu shine maqamu ibrahim asalin wani dutse ne da annabi ibrahim suke takawa kamar shine inshal din a wancan lokaci ma'ana shine kurangar tasu da suke taka suke daga suke dora duwa wannan birgi na Ka'aba lokacin da suke ginin Ka'aba na'am na gini wa izi yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa ibrahima rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim Allah yake bada labarin lokacin da annabi ibrahim suke tada kwanda sai ɗakin Ka'aba to inda ya takan Allah da hikimarsa kuma sai ya bar wannan sawu shine ake cewa maqamu ibrahim gurin annabi matsayin gurin tsayuwar annabi ibrahim tunda asalin ma gurin duk ibadar abubuwa koyi ne da shi to he mutun ya zo gurin in ka gama da wabi sai ka zo kai raka'a guda biyu sallah raka'a biyu summa istalama alhajara in qadara bayan ka gama raka'a biyu ta nafila sai ka tashi kuma ka je ka sumbaci hajar al-aswad in qadara in hazeyu da aka fada maka wannan abun ba karamin aiki bane ba to amma ba a so a yi turmutsatso ba a so a yi kokoyi dan dia kuma wasu da yake ba su yi karatun abun ba sai ga mutum ya je ana ta turore ni ya ana wani har ku tuho ma to ya zubullah kaga abu ya baci a gurin dakin Allah summa ya kharuji ila safa yanzu bayan ka gama raka'a guda biyu kai da wafi kai raka'a guda biyu yanzu kuma ina zaka je sai a fita a tafi safa idan kita safa da marwa duwatsu ne guda biyu summa ya kharuji ila safa sa'annan mutun sai ya fita zuwa safa fa yaqifa alaihi idan mutun ya je safa ya hau safa dutsin safa sai ya tsaya alaihi lidu'a sai kai addu'a shi ma ana so idan ka je ka hau to ka daga hannu kai addu'a ka roki ubangiji bayan kai addu'a sun mai yasa ila marwa sai ka gangaro kuma sai ka tafi marwa waya khubbu fi badanil masi to a yanzu a lokacin da ka gangaro zaka je marwa akwai wani guri da ake cewa badanil masi ma'ana wani dan korami ne amma yanzu da yake an gyara zamani yazo an gyara gurin ba zaka tausa ne wace ba asalin korama ce gurin wani dan zarmu ne da sauransu duniya an gyara abu yanzu kawai gurin ya tafi amma mi shi ma an sa alama tsanwa shi ma wata wuta ce tsanwa da ka zo daidan gurin za ka ganta shi nan har sai ka fice to a wannan gurin in aka zo waya khubba to shi ma ana so a yi sassarfa shi ma sai mutum ya wuce gurin mana kamar ya shiga ma shi ba gudu ba shi ba tafiya ba fa iza atal marwata yayin da mutum ya zo marwa wa kafa alaiha lidu'a to shi ma yanzu sai ka tsaya akan marwa altama ka gangaro daga dutsun safa kai addu'a shi sanya ake muna ƙara jaddadawa to wanda Allah sai a ƙara guzurin addu'o'i ai guzurin addu'o'i duka ku ƙara gurare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma ka zo gurin inda gurin karba saboda haka ita ma idan ka ce marwa sai mutun ya tsaya kai addu'a kai addu'a ka roka summa yasa ila safa sannan kuma sai ka sake gangarwa ka zo safa yafa'al zalika sab'al marrat mutun zai yi haka har so bakwai shi ma kamar dawabi shi ma so bakwai zakai to sai dai anan bambancin idan ka gangaro daga safa ka je marwa to daya ba sai ka je ka dawo bane ba daya a daga safa ka je marwa kai daya daga marwa ka je ka dawo safa kai biyu daga safa ka sake koma marwa kai uku haka za yi har guda bakwai ina ba ta fahimta kenan ba sai mutun ya je ya dawo ne bai lissafa daya ba ka je ka dawo ka lissafa biyu a zuwa daya dawowa biyu komawa da haka shine sai ayi guda bakwai to amma duk da haka duk lokacin da mutum ya gangaro da ya zo wajen fadalin masil wannan alama guda wannan alama tsanwa shi ma an sa mata alama in ka zo gurin to sai ka yi a dan zazzabura sai a fice fa yaqifa bi zalika arba'a waqafati ala safa wa arba'an ala marwa idan mutum ya lissafa in dai kai daidai to zaka kai tsayuwa hudu a safa tsayuwa hudu a marwa kenan kai tsayuwa hudu kana addu'a a safa kuma kai tsayuwa hudu kana addu'a a marwa amma an ka hada shi kuma mi kai da kawar bakwai ne amma tsayuwar sai ta baka hudu kenan takwas summa yakhruju yawm tarwiya ila al-mina to idan mutun yayi haka shikenan yanzu ka gama umara ko da lokacin aikin haji ne kenan yanzu kai tawaful qudumi ka je kai raka biyu a muqami ibrahima ka je kai safa kai farwa to shikenan ka kare umara yanzu mi sai ka warware haraminka. Amma ya danganci wata niyya ce kai, in mai tamattu'i ne, amma in mai ifradi ne, kamar ba ina shi zai zo mana, domin shi aikin haji kashi uku ne. Akwai ifradi, akwai kirani, akwai tamattu'i. To aglabiya mutanen mu tamattu'i ake, shine tamattu'i ka gama umra sai ka warware, sai ka zama dan gari, kuma sai ka shiga dukkan harkokin ka, har ma an gaje da dan kasuwancin ka, duk zakai kasuwancin ka a wannan dan tsakanin intervalin kafin rana 8 ga watan Zulhijja. Shine suma ya kharuji yawmu tarwiya, a rana ta 8 ita ce ake tuma ranar tarwiya. To yanzu ranan kuma sai a saki wani harami, sai a fita gaba kide, sai a tafi Mina. Yanzu rana ta 8 tunka gaba kide, sai a haɗa al'azar, sai a fita a tafi Mina. Ina fata fahimta. To amma shi wanda yayi niyyar ifradi da kirani, to shi da yayi wannan haramun, to ba shi ba warwarewa har sai ranar aikin hajji, har sai an gama aikin hajji. Ina fata fahimta. Su ka'ida su ba a warwarewa, to kullum mutum yana cikin harami ne. To amma kuma akwai benefisin da zai samu, to shi babu zancen hadaya a tare da shi. Amma wanda ya tamattu'i, to shi kuma sai yayi hadaya, sai ya yanka, sai ya zubar da jini. Ina fata an fahimta. To shi ne bambanci. Wanne ya fi? To kowanne yana, kowanne ya halatta. Kowanne ya halatta. Sai dai amma kuma wancan yin kamar ikirari da ifradin sun fi. Su ba su da sauki. Tamattu'i ai saukin ne gare shi, sanya ake yin sa. Shi tamattu'i sauki gare, yana da libarte, sai baka libarte da ka gama umra, sai ka warware, sai ka zama dan gari, sai ka shiga yawuce-yawucen ka. Yawwa, ka shi shine bambanci. Shi kuma wancan kullum kana cikin harami kenan yanzu. Yawwa, cikin harami kake yanzu, baka da ikon yin wasu abubuwa da sauransu, a'a yanzu cikin ibada kake. To amma kai wanda aka baka wannan, to kai daga ba shi wannan bai da hadaya, kai kuma wancan kana da hadaya. To yanzu kenan da ranar 8 ta yi, yanzu da masu ifradin da masu kiranin da masu tamattu'i, yanzu duka baki ɗayan sai a tattaro, sai a tafi Mina. Fa yusalli bihal zuhura wal asari, yanzu a Mina ake so ku yi sallar azhar da al'asar, sai a hada azhar da al'asar a yi su a Mina. Wal maghrib wal isha'i was subhi, haka a yi sallar maghriba da sallar isha da sallar asuba, duka kenan wannan salloli guda biyar ake so a yi su a Mina. Kenan ranar 8 duk gaba ke dai sai a fita daga gari, duk masu da suka zo aikin hajji sai a tafi Mina. Da an je Mina sun maye mudi ila Arafa, yanzu kuma daga rana ta 9 yanzu kuma sai a fita, sai a je Arafa. Kenan alal misali, da jirgin ku zai yi makara, ba a tashi ku daga nan ba, kawai sai ranar 8 jirgi ya tashi, ya isa da daddare ko da magariba an tafi Mina. To direktama kuna zuwa, kawai kai ma ba inda za ku je, direktama sai a kai ku Mina. In kuwa je Mina a shirya a can da ku gabaki daya, washe gari sai a je a Arafa. To saboda haka kun samu aikin hajji. Yanzu daga baya in aka gama ta, sai ka dawo, sai ka zo kai dawaful qudumin da sauransu, da sa'a yi safa da marwa. Ina fata fahimta. Dan mutum ya rasa waɗannan biyar, amma da aka yi ranar 9 an hau Arafa baka je ba, da ba samu Arafa ba, to kuma yanzu wannan ba ka samu aikin hajji ba. Kenan alal misali, wannan wata matsala za ta iya faruwa, ko kuma ta faru na ji wata shekara a nan, musamman ɗan Nijar aka yi wani jinkiri, sai ina ji a ranar 8 ne aka kai wasu ma cikin dare wata shekara ko. To irin wannan kenan a rike wannan matsala, direkta ma kuna zuwa, to da kun ajiye kanku ba abin da bane, direkta ma ku tafi, sai ku wuce ku je Mina, a waye da ku a Mina, kawai sai can sai ku wuce Arafa. To shikenan kun samu aikin hajji. Ina fata an fahimta. Idan wannan matsala ce da yawa, mutum sai tuto ya zan, to ku an zo da ku a kwararren lokaci, matukar ba a Arafa ba, in dai ka je kawai direkta ma ku je Mina, kawai shikenan sai ku. Wa alaikum salam. kuma in kai sai da marace mutun ya ji arba kuma an kare ai arba ita mutun da sabe daga asuba har zuwa tsayuwar to in marace kaje aka ga shikenan babu aikin haji sai dai bade kawai ka zo yanzu kuma ka sake wani amma na bana babu da mutun ya yi ratain arfa kuma da sunan aikin haji to ba sauke farali ba matukar ba samu arfa mutum bai hawa arfa ba to shikenan wannan aikin haji na bana babu shi kenan sai sun ya tun da wuri in har ka san daman in jirgi zai dauke ku ko sai in ko je ba za ku samu arfa ba tun daga nan ka aje ku asara kudin ku za ku yan ko ko je ku kun je ziyara kallon gari ku gaje amma aikin haji ne na bana babu shi ana gadiya kenan gara kai aje kudin ka bari sai kai ku je da wuri tunda har yanzu baka sauke farali ba inda mutum ya samu arfa kwato bai sauke farali ba kenan sai kai ku sai da marace ko je arfa ai shikenan kuma ita kuma wannan yin ɗaya ne to kai kuma ku same shi ba amma in a takwas ne to kanka sare in dai takwas da wata ne aka je to direct ma akai ku Mina kuna zuwa Mina washe gari sai a hawa arfa da ku to shikenan insha Allah mutum ya samu aikin haji in ya so sauran duk abinda aka yi na bayan nan sai ka zo bayan an gama aikin haji sai ka yi su da wafil ulumi da wayo da sauransu wala yad'u talbiyata fi hadha kullihi hatta tazula ash-shamsu min yawm al-arfa wa yaruha ila al-masalla to da an je arfa wuri ne da ake ta talbiya ba a barin talbiya har sai rana ta gushe na ranar arfa tunda safe har sai rana ta gushe wa yaruha ila al-masalla sai a dawo kuma a gangaro a tafi da yamma ta yi kuma yanzu alhamdulillah kuma sai a gangaro to waya ruha ila masalla sai a dawo a gangaro a zo masjidin Namira a zo a yi wanka a yi sallah da sauransu waliyata dahara qablan rawahi shine mutun yayi wanka kafin a tafi fa yajma'u bayna zuhri wal asri sai mutun ya hada az-zuhr da al-asr ma'al imani tare da liman summa yaruhu ma'ahu ila mawqifil arfa sa'annan sai mutun ya tafi tare da shi zuwa gurin arfa fa yaqifu ma'ahu ila ghurubi shamsi sai mutun ya zauna ya tsaya a wannan guri har zuwa fadawar rana sai rana ta fada ake barin arfa kada mutun kawai da yamma ta yi ayi sallar al'asr sai to bar mu gangaro a sai rana ta fada shi ma duka diya waɗannan abuwa mutane suna kuskuren nan gaskiya diya mutane mutun yana asara kuɗin sa wani ma ya biya ma wannan kusa da shi ko babu zuwa da sauransu sai a je kawai maimakon a yi aikin haji sai a yi hajijiya asara ce mutum yake duk waɗannan abuwa da mutum ya bar su to kuma ya bata ma kansa kaga malam bashi ya tsakanin arha da tsada ɗan kaɗan ne tsakanin sai kaga duka ɗan jikin da zaka yi har rana ta fada ba wani abu ne ba amma sai mutum kawai shedan sai ya yi zagace ta tafi shikenan summa yadfa'u bi dafa'ihi ila al-musdalifa yanzu da rana ta fada a arfa yanzu shikenan kuma sai a tattaro yayin na za a zo sai a zo musdalifa fa yusallimu ahu bil musdalifati al-maghrib wal isha was-subh to ana a musdalifa anan ne za a yi sallar magriba da isha sai a hada a jami'i kenan ba ku ci a bari mu tsaya tunda magriba ta fada a bari mu tsaya sai mun yi salla a arfa a gangarwa ake sai ku zo musdalifa a musdalifa anan ake hada magriba da isha yayi kuma ai salla asuba summa yakifu ma'ahu bil mashar al haram yawma izin biha shikenan an gama salla asuba sai a je kuma mashar al haram aka je mashar al-haram fa yaqifu ma'ahu bi mashar al-haram yawma izin biha summa yadfa'u bi qurbi dulu'i shamsi ila mina wa yuharriku dabata bi badalin masil saboda haka sai a je mashar al-haram a wannan yini har zuwa faduwar bi wannan har zuwa faduwar rana summa yadfau bi qurbi dulu'i shamsi ila mina daidan dulu'i shamsu da warana kuma sai a sake koma mina wa yuharrik dabatuhu bi badani muhassar to a tsakanin wannan guri da mina akwai wani guri da ake ce mishi badani muhassar badani muhassar asalin tarihinsa gurin da aka halaka su abraha waccan sura da Allah ya ce alam taraka yan qala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum kasbin maqul wannan sarkin habasha wanda ake ce ma abraha wanda ya zo da niyyar ya rushe ka'aba bayan ya zo ya samu kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a kira mishi babban garin yace mishi to da yazo yace nazo rushe gurin bautanku ne saboda ko kana da wani abin cewa sai Abu Dalib yace shi magana shi ana abin da yake bukata ce akwai dabbobin sa ka san waɗannan azzaluman sarakuna suka zo duk suna kwashe dabbobi da a karwace wannan to an kama mishi dabbobin sa a gurin yace ni dai akwai dabbobi na da aka kama su nake so ko a bani ce yace to kashi mutum banza yace kana shugaban al'umma in zo garin ku in ce zan rusa muku gurin ku kuma wakai ka ce kawai wai dabbobin kake so a baka sai yace a abin da ya sanya yace shi wancan daki yana da mai shi wannan kuma dabbobi nau ne ni yanzu ba da nau in ka bar nau wannan kuma da kai da mai daki shi abin reni ma sai ta duka dauko ba shi zakaran banza shi ya dauke shi kawai wani irresponsible ne wani mutum ne da bai san ma me shugabanci kana shugaban al'umma a zo za a muku kawai ka zo kai entere in ka kawai kake bukata ya ce a wancan da mai shi ni kuma wannan su ne nau ya ce a ba duka sai ya ce a ba shi aka ba shi sai ya tattara ya tafiye shi suka je suka faɗa wa mutanen makka suka ce to kuma kowa ya tattara a ji a hau dutse kowa shi ma duk mai ɗaukar wani abin sai ɗauka ta ku bar su da mai gurin muna ba mu muke tsoron shi ba mai gurin yake wannan ku bar shi sai yake ganin kamar sakarcinsu da yake arne ne shi bai san me matsayin abin ba shi yana gan wawaye ne dolaye a kawo muku hari a kawo muku kwamfala ku kakara ce a komi wai ku fita ma har ku fita bayan gari sakaran bai gano komi ne ba sai da suka motsa washe gari yanzu aka yi niyya sai samu me ya gata a kura shi tai ma yanzu bare shi ma ya rusa abin to shi ne da suka tafi hey Allah ya kyale sai da suka zo wannan gurin shi da kike mishi badanil muhassar to shi ne da suka zo wannan gurin to a lokacin nan ne kuma Allah sai wa arsala alaihim tayran ababil tsuntsaye daman da giwaye da aka zo gurin giwar ta yi tsaye suka yi aka buge ta aka soge ta aka mata duk masifa giwar ta kike sabuwar daga nan ma ta yi birki in suka shiwa aka halar giwar da an juya ta kalli baya kai ta kama tafiya da gaugawa kai su sake mido ta saka ai baki isa ba da ta zo gurin sai ta tsaye idan suka shiwa ta kuma sai ta kama tafiya duk da haka sun gagara ganewa yanzu da suka matsa suna tsallakewa to kuma shi ne fa arsala alaihim jarra ababi kowane tsuntsu daga jahannama da wutar jahannama kowane adadin rundunar adadin kowa da nashi tarmihim bi hijaratin min sijil ana jefa babu kai ga baki ɗaya ka narki a nan ya ga mugun abu sai aka bar ɗan kaɗai ne wanda zasu kai wanda zai kai labari ya faɗi me aka yi shi ma sai da yaje yana ba da labari ranka ya daɗe an yi kaza an yi kaza an yi kaza yana ɗan kai ranka ya ga irinsa a gaban shi sai aka nuna mishi alawa to wannan guri da aka yi wannan azaba
to shine ake jama'a badani muhassar to shine idan kun taho so shine ake so karla ku yi tafiya a gurin mana a huce shi gurin daga gawa shine mallan yake bayani ga ta wa yuharriku dabatuhu bi badanin muhassar ai kun ga gurin ko shine idan mutun ya zo badanin muhassar to ana so in ma a mota ne ma ƙara bitas in a raƙumi ne ma to ƙara wannan ba in kuma a da kafa ne ma to ku yi gaggawa ku ce gurin lokaci yayi ko ayo wallahi kun gure ah ne kun gure ni da ana karatu lokaci yayi a tsaye da kawai abinda insha Allah ba fasa zamu yi ba in ya kare ma wani zamu sa insha Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi raukanmu a ramu a wannan tunda manzo Allah ya ce duk abinda Allah ya karbi ka kai to muna fata Allah ya karbe mu akai insha Allah ba zamu fasa ba in dai daren da lafiya in Allah da za a ci gaba da yi yauwa kenan ba na fasawa ne ba na karewa ne ba in ya kin mun kare wannan littafin ma wani zamu sa insha Allah kenan lokaci yayi ko a tsaida ba kenan sai mu kwana yanzu abinda za a sai mu tashi sun mu ya kharuji yawmut tarwiya na kusa alama anan kenan sai mu koma baya nan ne gaba tashi kenan sai mu tashi yawmut tarwiya sun mu ya kharuji yawmut tarwiya insha Allah da fata abun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin mu na alheri Allah ya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh